Karawar ƙarshe dai a yi ta ne tsakanin Kadiri Abdu wanda aka fi sani da Isaka Isaka ɗan kokowar jihar Doso da kuma Mati Sule na jihar Mara'i wanda Kadiri Abdu ya samu nasarar kayar da matin lamarin da ya ba shi damar sake nasarar lashe takobi. An dai shafe kusan mintuna takwas ana fafatawa tsakanin ɗan kokowar kafin Kadiri Abdu ya samu nasara akan Mati Sulan. Wannan ne dai karo na shida da ɗan kokowar na Doso ke nasarar lashe takobi na Nijar, lamarin da ya sa ya kafa tarihin da babu wani ɗan wasan kokowa da ya taɓa kafa shi. Kasar Nijar ne dai Ali Lamin Zen tare da tawagar firaministocin ƙasashen Mali da Burkina Faso suka jagoranci wasan ƙarshen kokowar gargajiya karo na 44 a jihar Agadez.
Muna kuma addu'a Allah mai da kuma gida lafiya. Allah ya yi ya sa wannan garin da aka yi
ɗan Nijar dai na fatan ganin an sauya fasali yadda ake gudanar da wasannin kokowar sakamako yadda ake samun matsaloli a yayin fafatawar.
Sunana Ibrahim Sunushi. Mun yi kallon wasa gaskiya tsare-tsaren da aka yi agar su yi kyau sun ba da shawa, amma abin da muke so ga magabata kusa harkar kokowa ya kamata a diba gaskiya shekara mai zawa a saki shirye-shirye cikin harkar kokowa. Muna fatan baɗi kuma mai zawa Allah ba wani sa'a.
Ni ne Inu Sabubakar. Wasan kokowar gargajiya wani a ce gwiwa hannu ta kai ƙasa ko kuma gwiwa ƙafa ta kai ƙasa ko goshin mutum ya leƙa ƙasa, wannan duk ba kokowa bace. Kokowa abin da muka sani kokowa kawai a murza mutum ga ƙasa sai bayan shi ya kai ƙasa ko kuma cikin shi ya kai ƙasa, wannan shi ake ce mahwaduwa. Kawai haka ya kamata a maida kokowar gargajiya.
Kamar dai kowace shekara ƴan Najeriya da dama ne suka halarci kwamɓalar ta kokowar gargajiya a bana inda suka yi baya da yadda aka yi wasannin.
Sunana Abubakar Jibrin Abdullahi daga jihar Kano ɗan Batta. Gashi na zo a gadar suna kalli wasan kokowa da aka yi na gargajiya. Gaskiya masha Allah na gani abu ya yi tsari sosai da sosai, ya yi armashi sosai da sosai wannan wasan, don ban taba ganin wasa ma ni wanda ya burge ni baka masa. Gaskiya wannan shine kari na farko da na fara zawo.
Sunana Abubakar Mai Eti a Najeriya. Alhamdulillahi wasa ya kawatar, ya burge jama'a kuma ya burge ƴan kallo. An yi duk abin da ya kamata aka yi, wasa ya yi daɗi yadda ya kamata. Mun gode Allah. Ina da sha'awarin ƙara dawowa kallo wannan wasa duk sanda za a yi shi.
Kwanaki goma aka shafe ana fafatawa tsakanin ƴan wasan kokowar gargajiyar na Nijar guda 80 da suka fito daga jihohi 8 na ƙasar. A shekara ta 1975 ne dai aka soma kokowar gargajiya domin sada zumunta tsakanin dukkan jihohin Nijar. To sai dai a tarihin kokowar gargajiya a Nijar ba a taɓa samun ɗan kokowar da ya taɓa yin wata bajinta kamar Kadiri Abdu na jihar Doso. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.